Tarihi ya nuna cewa a arewacin Najeriya tun kafin zuwan Turawan mulkin mallaka akwai zaunannen tsarin shugabanci wanda mujahidan daular Usmaniya suka assasa wanda sarakuna ke gudanar da ayyuka ga jama'a a fannoni daban-daban kamar magajin gari, magajin rafi da dai makamantansu. Bello Idris masanin tarihi ne a Najeriya.
Magajin gari saboda ainihin in ce gudunmuwa wadda shi dan jada ya basuwa a wajen kafa ita kanta daular Usmaniya da kuma wanzuwarta, ofishin magajin gari shike gudanar da ainihin birnin Sokoto. Wannan ga tarihi haka abin ya nuna, ainihin shike kula da duka ainihin sarauta ko kuma in ce gudanar da mulki na cikin birnin Sokoto.
Faduwar sarautar magajin gari ta ƙara adadin sarautu masu muhimmanci da suka fadi a ƙarƙashin daular Usmaniya kuma kawo yanzu ba a yi su ba.
Sunana Malami Wazirin. Tarihi ya nuna cewa Shehu Dan Fodo yayi sarakunan shi don a samu tsaro cikin al'umma. Yanzu amma babu alƙana da kallo tunda aka yi wannan ADC plan crash din. Duk yanzu ba na kaso kuma sarauta ce mai muhimmanci wadda Dan Fodo ya ta ya ba alƙana da kallo sambo.
Sarautar Marafan Sokoto ita ma ta fadi shekara ta 2016 kuma har yanzu ba a yi ta ba duk da yake a can baya wasu bayanai sun nuna cewa an samu tankiya sanadiyar neman sarautar tsakanin marigayi Inuwa Abdulkadir da kuma marigayi Hassan Ahmad Dan Baba, abinda ake ganin ya kawo tsamin dangantaka a cikin masarautar Sokoto. Sai dai wasu na ganin cewa babu tabbas ga wannan batun, kamar yadda wakili a hukumar gudanarwa ta gidan tarihi da al'adu na Waziri Junaidu, Comrade Bello N. Junaidu ya faɗa, musamman duba da rudani da rasuwar magajin gari ta zo wa jama'a da shi.
Shi yasa har kowa ya mace ko jana'iza in ka zo har ga irin abin da ya faru. Mutane suna cikin rudani har shikenan mai baban mu mai tarasa kan musulmi in ka diba kai ka san irin son da ya kawo nan ba Allah la ba karbi bane duk wani imi da aka yi mutane ƙarya ci ba gaskiya bane.
Tarihi ya nuna cewa da marigayi Hassan Ahmad Dan Baba shine na 14 ga jerin waɗanda suka rika wannan sarautar.
Shi Hassan jika ne ga Dan Jada. Dan Jada wani mashahurin mayaki ne wanda Muhammadu Bello ya nada a matsayin magajin gari na farko, sannan kuma ya gari wannan sarauta ta magajin gari daga kakannin kakannin shi, saboda kakan shi yayi, uban kakan shi yayi, wan mahaifin shi magajin gari Alu yayi, sannan shi kuma yayi.
Kawo yanzu dai ba wanda a fili ya bayyana ra'ayin neman sarautar, amma aksarin jama'a na alakanta masarautar Gombe da kusanci ga sarautar. Duk da yake ba lalle ne hakan ta kasance ba, jama'a dai na ci gaba da kwarara jihar Sokoto don yin ta'aziyya, ciki har da wakilan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancin ministan shari'a Abubakar Malami.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana juyayin wannan rashi, yana yi ma gwamnatin Sokoto da jama'ar Sokoto ta'aziyya ta wannan gagarumin rashi. Allah ya rabe mu da shi.
Masana dai na ganin cewa da za a baiwa sarakuna dama a hukumance da za su iya bayar da gudunmawa wadda watakila za ta iya tasiri ga sauƙaƙa matsalolin da Najeriya ta jance kanta a ciki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.